Sarki giwa kace eh sarki sarki yace dan fara ake tana ayyukan bayan nan kan ba ka zo da wasa kai kan ba su baka tsoro to kai Alhaji Jafar Ali
sarkin afaki da ke gadan mulki
zai ba ka zo da gadan wasa iya ba ba waye zai iya ba to dan Allah ya tsaya ma kaga ko ba wani mai iya ba
Sarki giwa kace eh sarki sarki yace dan fara ake tana ayyukan bayan
ba ka zo da wasa ba su baka tsoro
to kai Alhaji Jafar Ali
sarkin afaki da ke gadan mulki
zai ba ka zo da gadan wasa iya ba ba waye zai iya ba to dan Allah ya tsaya ma kaga ko ba wani mai iya ba
ko fada ɗan
aushe sarki sarki yace dan fara ake tana ayyukan baya
nan kan ba ka zo da wasa kai kan ba su baka tsoro
to kai Alhaji Jafar Ali
sarkin afaki da ke gadan mulki
zai ba ka zo da gadan wasa iya ba ba waye zai iya ba to dan Allah ya tsaya ma kaga ko ba wani mai iya ba
Bismillah Allahu mun fara waka dare mu zamani kauda sara kauta karshen mu kai mana afwa
kalin katsiran ka kara amin ci ga da man zan ka man karam ci da alihi har sahabbai na shi
ba mu iko mu ne mu kiya ma a duniya a rabbi kai mana kima
a rabbi kare mu gun makiyan mu tsare mu kan san mu iya rufo mu
ya rabbana la tazil qulubana ma ba'd id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab lokaci din yayi masu kiyar ka sai dai kuka lafiya dai ta zo gashi isar ka ta kai girma
shekaru 20 da haka din girman ka ya kai girma ga mu mun zo har fada mata ya kai ban girma an ka tara a fada talaka wana ban girma
masu kudi suna ban girma malamai suna ban girma dalibai suna ban girma
sarakai suna ban girma kaga gwamnati tana ban girma mi waka wakar sarki mun zo
da sarkin mu sarkin girma
sarkin faki mai alfarma ka maza maza gudu sa gudu ki gudu ka ji mai alfarma
ka biya gida uku yan tiri sun gudu
ka tabbata mai shari'a ji sarkin faki ba sa iya baba ka tabbata gunguman daure kauran zazzau ba ka ji zara ba
ga mai jama'a kaman nera
kauran zazzau na mutunta mu dan kullum jama'a suna jira
mai taimakon talankan shi
sarkin afaki da ke gadan mulki
shi bai yarda da masu cuta ba
to ga addu'a ga sallah
sarkin afaki da rabbi ya yi dogaro da bashi da matsala shi
lafiya ya sarki lafiya jinan sarki tafarai gaba mai ruwan sarki
kaki gudtar na kinyaki rana lokacin aiki sarki ba da mamaki maza daya dubu tari to
ina masa alfarma ku taho ku gaishe da sarki
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarki
nace ina masa alfarma a taho a gaishe da sarki
shekaru 20 yau yayi aka raga ta mulki jama'a mu gaishe da sarki ina masa alfarma ku taho ku gaishe da sarki
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin baki
a taso ɗan amshi ku taso ku taso ku tai anihira
ne zana gaidar da sarkin baki ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarkin
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin baki
matasan gari suka ce kowa ya taso ya taso taso mataso
jama'a magaidar da sarkin na faki ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarki
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin faki
na ƙaryar ashana ko na gari amma sai fa in ba fetur ku ƙara da muryoyi jama'a magaidar da sarkin na faki
ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarki
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin baki
da zara zanan ne daya sai alaka yau yan adawa ma sun ce a gaishe da sarkin baki
ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarki
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin baki
shi bai fushi bai ruwa aka ga bai san zalama shi ya samu ta ne sun katsa a bayan ka kauran zazzu
ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarki
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin baki
dogaro ga Allah gashi da tausayi ga biyayya a har ma iyayen nasa suna sayi masa fatan
ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarki
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin baki
dan Alhaji Ali utaka na jirman kasarci sauran mutane na cewa suna gaira sarkin baki
ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarkin
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin baki
dan ajiya Hafsat sannan ka kata na jirma shi ya sa mutane sun ka fito suna gaira sarkin baki
ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarkin
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin baki
mun godiya jirma dan amma shi gaira sarkin jama'a suna cewa kowa ya gaidar da sarkin baki
ina ma sa alfarma ku taho ku gaishe da sarkin baki
shekaru 20 kenan aka raga ta mulki
jama'a ku gaishe da sarkin
baki Allah ya fi mana Allah ƙara dafa mana ka ƙara ɗaukaka mu ka rufa mana asiri duniya da lahira